Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Talata 4 ga watan Yuni shekarar 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya sai kuma Alfa Radio a birnin Kubasan kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu ne a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Barkanmu da sallah kuma barkanmu da wannan lokacin. Baba Yakub makeri ne tare da Daula Salim a wannan karo muke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na hantsi. To bayan kun gama jin labarai za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya akan bukin karamar sallah wanda galibin musulmin duniya ke yi a yau Talata. Sai dai wasu su suna cewa
tunki mun gode Allah mun firin ki ya kamata shugabanninmu su yi wa Allah su yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun cafa ko bayan Allah.
Bayan haka za mu kawo muku shirin a dawo lafiya wanda na shirya kuma zan gabatar. Akwai shirin jaridun jamhuriyar Niger sai kuma sakonni da kuka aika mana ta wayar tarho amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da sallah yanzu ma Daula Salim ce ke karanto labaran duniya. A jiya Litinin ne kasar Mexico ta yi gargadi ga shugaban Amurka Donald Trump akan barazanar da shugaban yayi na laftawa kayan Mexico da suke shiga Amurka haraji inda take cewa wannan zai iya kawo illa ga kasashen biyu kuma zai kara ta'azzaro bakin haurin tsakiyar nahiyar kudancin Amurka kwararowa Amurka ta kasar Mexico. A tattaunawar da aka fara a Washington, jami'an kasar Mexico sun ce tattaunawar su da shugaba Trump akwai adadin inda za su kai domin karrama bukatun shi ta hana kwararar bakin haurin shiga Amurka ta kasar Mexico domin kaucewa karin haraji na kashi 5 a mako mai zuwa. Jami'an sun kara wata doka a yarjejeniyar da ke bukata duk wani mai neman mafaka a Amurka da farko sai ya fara neman mafaka a Mexico tukunna. Akwai adadin da za mu iya kaiwa mu amince a yarjejeniyar. Adadin kuwa shine martabar kasar Mexico a cewar jakadan Mexico Amurka Mata Basena. Basena ta kada da cewa harajin Amurka zai iya haifar da matsalar tattalin arziki da rashin daidaito wanda zai hana Mexico daukar mataki kan dakatar da kwararar bakin hauri da suke shigowa daga Guatemala, Honduras da El Salvador. Hukumomi a kasar Kamaru sun kara tsaurara matakan tsaro a yankin. Matatar man kasar biyo bayan wata fashewar bututun mai da ya faru a ƙarshen mako wanda ya sanadiyar rufe matatar. Hukumomi sun musanta cewar mayakan sa kai ne suka kai harin. Sun kuma kara da cewa ba za a samu ƙarancin mai ba a sanadiyar rashin aikin matatar. Fashewar ta yi sanadiyar tashin gobara da ta haddasa lalacewar wasu na'urori amma ba a samu asarar rayuka ba. Ministan kasuwancin kasar Kamaru Luc Magwan Atanga ya tabbatar da cewa ba za a samu karancin mai ba ballanta na karin kudin sa.
Je voudrais tout de suite rassurer les populations, rassurer les consommateurs sur l'approvisionnement en continu du marché, rassurer.
Ya ce shekaru biyu da suka gabata kasar ta taba samun kanta a cikin irin wannan halin lokacin da aka rufe matatar har na tsawon watanni 8 dan aiwatar da wasu gyare-gyare kuma karancin mai da aka samu bai yi wani tasiri ba domin kuwa sun kara yawan man da ake shigowa da shi ba tare da kara kudin man ba. Ya buƙaci jama'a da su kwantar da hankalinsu kada su tsorata. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Anthony Guterres ya yi allawade da harin da jami'an tsaron Sudan suka kai jiya Litinin domin tarwatsa masu zanga-zanga a birnin Khartoum inda suka kashe tare da jikkata mutane da yawa. An ji karan fashewa tare da harbe-harben bindiga lokacin da jami'an tsaro suka afkawa masu zanga-zangar a kofar ma'aikatar tsaro inda masu zanga-zangan suka shafe watanni 8 suna neman sojoji su mika mulki ga farar hula. Shaidu sun ce kafin yamma an kore kowa daga wajen. Kwamitin likitocin Sudan waɗanda suka bar aiki saboda zanga-zanga yanzu sun ce yawan mutanen da suka mutu sun kai 30 wasu da yawa kuma sun raunata. Shugabar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya Michelle Bachelet ita ma ta yi allawadai da harin ta kuma kira ga jami'an tsaro da su dakata cikin gaggawa. Shugaban Amurka Donald Trump yana ziyara a Burtaniya inda ya gana da iyalan masarautar ƙasar sannan ya yi wata liyafa da su, haka kuma ya gana da Prime Minister Theresa May mai barin gado yayin da suka isa fadar masarautar Buckingham a jirgi mai saukar angulu. Sarauniya Elizabeth ta marabci shugaban da uwar gidansa Melania bayan wani bikin tarba da aka yi masa da ya hada da harben bindiga. Sun yi wata liyafar cin abinci da Sarauniyar bayan nan an zagaya da shi cikin fadar. Cikin abubuwan da ya a sauran ranar sun hada da duba wasu dogarawan tsaro a gidan tarihin Westminster, daga bisani kuma ya sha shayi da Yarima Charles a gidansa na birnin London.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da aka ayyana yau Talata a matsayin ranar sallah karama a sassa daban-daban na duniya, 'yan Najeriya su ma ba a basu a baya ba wajen shirin bukin sallah na wannan shekara. Wakilinmu Babangida Jibrin ya ji ta bakin wasu mazauna birnin Lagos game da shirye-shiryen sallah na bana. Ga kuma rahoton da ya aiko mana.
Wasu magidanta da iyalai da na zanta da su akan wannan biki sun bayyana mani ra'ayoyinsu kamar haka.
My name is Abdul Jalil. Inshallah, I say tomorrow now. All the good day. Inshallah, don't buy.
Ya ce na bar komai ga Allah ko da yake na tanaji duk wasu abubuwa da ake bukata, ni haka kuma na sayi kayayyaki ga ƴaƴana duk da cewa dai ana fuskantar matsalar tattalin arziki a ƙasa.
Sunana Suleiman Ibrahim. To, da farko dai zamu godiya ga Allah da ya kawo mu wannan lokaci, kuma a gaskiya ba za mu ce mun samu matsaloli sosai ba, sai dai abin da ba a rasa ba, saboda ƴan kasuwa sun yi kokari iya nasu, amma akwai wasu ƴan kayayyaki waɗanda suke sun sauka muna, akwai kuma waɗanda a gaskiya ana neman su ƙara taimakawa su duba a magidanta ga halin da ake ciki yanzu.
Ni ba mu da zance sai in ce alhamdulillah, tunike mun gode Allah, mun fira ce ya kamata shugabanninmu su yi wa Allah su yi ma'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun shafa ko bayan Allah.
To ko ina dalilin wannan tsada na kayan masarufi a kasuwanni? Tambayar kenan da na yi wa wani dan kasuwa.
Allah suna na mala isu rabu. To ai shi nama ka san abubuwa ne mai tsada mai dama. Su mutane suna ganin cewa kaman shi nama ba wai laifinmu bane, laifin gwamnati ne, domin su ne basu saka mana abubuwan yanda ya kamata ita ba. In mun daga ta yanda gwamnatin take tafiya ba za mu ranganta ba, amma mu muna ainihin bakin kokarinmu ne akai.
Bikin sallah karama ko sallar fiddakai kamar da aka sani biki ne da ake gudanar da shi bayan kammala azumin watan Ramadan, kuma kamar kowace shekara malamai a bana ma ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen kira ga 'yan kasuwa su duba wannan wata na Ramadan mai shudewa domin samun lada.
Sunana Salisu Abdullahi. Ya kamata a ce al'ummar musulmi a daidai irin wannan lokaci wanda yake lokaci ne na bukukuwa na sallah, ya kamata al'ummar musulmi su sauƙaƙa yayin da aka samu cewa wannan biki ya karato, saboda ƴan uwa su kasance su ma sun yi tarayya cikin farin ciki da annashuwa a daidai lokacin da yake masu yalwa da wanda Allah ya hore musu arziki suna jin daɗi suna murna. To a samu cewa su ma masu rauni suna samun irin wannan farin cikin ta hanyar samun komai a sauƙaƙe.
Yanzu dai a yanda jama'a ke fatan Allah ya maimaita mana na baɗin baɗaɗa, wani fata da suke gabatarwa ga gwamnatin tarayya da ma na jihohi shine kaucewa ɗaukan alhakin ma'aikata da sauran jama'ar ƙasa da a koda yaushe ake shafa roman mulkin demokradiyya kafin zaɓe. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
Sallah
to madalla a gaida baban gidan jibrin kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar da ke zuwa Madalla waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da zan gabatar da shirin a dawo lafiya. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sallah. Allah ya maimaita muna ya karbi ibadun da muka yi a cikin watan Ramadana kuma ya kai mu na baɗin badada. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na a dawo lafiya da safiyar sallah. Baba Yago Makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya na ci gaba da dubin yanda ake amfani da wayar hannu, lamarin da ke haddasa hatsarin ababen hawa, yake kuma laƙumi rayukan matafiya a hanya. Abin da yasa hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya da ma na ƙasashenmu suka tashi haikali domin yaƙi da wannan ɗabi'a. A makon da ya gabata, wakilinmu a jihar Neja, Mustapha Nasiru Batsari, ya faru wata tattaunawa da shugaban hukumar Road Safety na jihar Neja ɗin, ko Komanda Joel Ishaya Dagwa, akan wannan batu. to yanzu bari in ba na ba tsari dama ya ci gaba da tambayoyinsa.
Komanda, ita hukumar wato Rosati ta duniya, wato Global Rosati, ta fara wannan gangami. Akwai wani haɗin gwiwa tsakanin Najeriya da ita Global Rosati ta duniya akan wannan gangami, ko ku kuna naku daban ne?
Akwai haɗin kai. Wannan abun aka fara, akwai United Nations Global Road Safety Week wanda ake ana bukin tunawa da road safety duka duniya gaba daya. Nigeria tana ciki, kuma a cikin wannan din an fara a alifta 2010 kenan. A wannan lokacin aka shirya cewa daga wannan lokacin zuwa 2020, shekara goma kenan, ana kokari a ga cewa an rage hasaruka. To a wannan kokarin a ga cewa an rage hasaruka a duniya gaba daya, ba a Nigeria kadai ba, aka ga cewa to su menene ma suke kawo hasarukan nan. Shi yasa aka kirkiro abubuwa da dama, kuma wannan hana amfani da waya yayin da ake tuki yana cikin su. Kuma banda mu ma ba hukuma, idan ka siya waya, idan ka duba abin da ake kira manual, takarda wanda ke tahowa da wannan waya din da ka siya, idan ka duba zaka ga cewa a ciki an rubuta cewa ga yanda zaka yi amfani da waya nan, da kuma ga wuraren da bai kamata kai amfani da wayan nan ba. Batun tuki kana amfani da waya yana ciki, an rubuta a wurin su masu wanda suka kirkiro waya din, sun rubuta a ciki domin sun sani cewa akwai illa yayin da kana amfani da waya kana tuki. Yawa,
kamar yadda ka faɗa kai ma, yanzu ita ma hukumar MDD ta ayyana yin amfani da wayar salula yana iya zama kan gaba wajen haddasa haɗurra. To kamar ku nan Najeriya, akwai wani target ko kuma adadin shekaru da kuka ɗiba nan gaba ko watanni cewa za ku kawo ƙarshen wannan matsala?
Abu da son samu ne. A yau ma da mun yi kokari mun ga cewa mun kawas da shi, amma kamar yadda na faɗa, ana kokari cewa ba batun waya kaɗai ba, duk abubuwan da ke kawo hatsarurruka ana kokari a ga cewa an fadakar da mutane, sannan wanda sun yi kunnen uwan shegu in za mu muka kamo su mu ladabtar da su, sannan mu yi masu lecture domin mu ga cewa hatsarurruka da aka samu, da kuma musamman mutane da suka rasa rayukansu, suka tagaraya da sauransu ta wurin wannan hatsari din, a ga cewa daga 2010 din nan da na faɗa zuwa 2020 an rage kididdigansu zuwa kashi 50. So that a 2010 za a duba, ana amfani da minzani na 2009, a ga cewa a 2020 din nan mun yi kokari mun rage ko kuma ba a rage ba. Kuma mun gode Allah domin mun sani cewa muna iya kokarinmu a kowane shekara, yayin da muka zauna, manyanmu suka zauna suka yi kididdiga, aka yi nazari, za a ga cewa ana kokari, ana samun raguwa, duk da cewa ba a samu raguwan yadda ake so ba, amma gaskiya ana kokari.
Madalla, bari mu dakatar da hiran anan, kuma mu mika gaisuwan barka da sallah ga bakon namu ko komanda Joel Ishaya Dagwa, shugaban hukumar kiyaye hatsari na jihar Neja, da wakilin namu Mustapha Nasiru Batsari. Haiya, muna mika gaisuwar barka da sallah da fatar alheri ga masana da wakilanmu da suke taimakawa ci gaban wannan shiri da ke wayar da jama'a akan muhimmancin kai komon sufuri lamun lafiya. Yanzu a madadin duk ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC, musamman Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin, Baba Yaku Makeri ne nake muku sallama a daidai wannan lokaci. Barkanmu da sallah. Aisha gulgulan bukin sallah lafiya, kuma a dawo lafiya. madalla. Yanzu kuma ga sharhin jaridun Jamhuriyar Niger.
Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info. Wace ta ruwaito cewa jami'an tsaro sun bindige wani dan harin kunar bakin wake a cikin daren Lahadi wayewar ce Litinin lokacin da yake kokarin isa ma'ajiyar man fetur na kamfanin Sonidep dake mashigar garin Difa ta bangaren gabas don tarwatsa kansa sa'o'i kadan bayan da aka cafke wasu matasa biyu dauke da bama-baman da suke shirin tayarwa a cikin birnin Difa. Jaridar La Griffe ta bayyana cewa bincike a cibiyar yaki da ta'addanci da masu aikata miyagun ayyuka ya gano wasu matsalolin da ke dabaibaye tafiyar wannan ma'aikata, lamarin da ke zama masababin raunin yakin da Jamhuriyar Niger ta kaddamar a wannan fanni. Misalin yadda a 'yan makonnin nan aka fuskanci karuwar hare-hare a yankunan Difa, Tilaberi da Tawa. Saboda haka gwamnatin kasar ta aiwatar da wasu muhimman canje-canjen da ake ganin za su taimaka haƙatacin ruwa, inji La Griffe. Jaridar Lanketer na cewa wata kungilar da kuma maniyatan hajin bana da hukumomin Niger suka baiwa kamfanin jigila na Max Air ya haifar da gunaguni a wajen wasu daga cikin masu harkar sufurin jiragen sama. Jaridar ta ce ainihi kamfanin Niger Airways mallakar gwamnatin Niger ne aka baiwa wannan kungila da darajar ta ta haura biliyan ko kuma miliyar 14 da miliyan 700 na sefa, amma kuma aka mayar da ita a hannun Max Air na Nigeria cikin wani yanayi mai cike da hazo. Saboda a ce wasu Niger Airways ba shi da jirage a hannu. Sulai Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo kaɗan a cikin sakonni da kuka aiko mana ta wayan tarho.
Assalamu alaikum jama'a, sunan mai Amurka ne, magana yi shi Muhammad Gagara da tsaron kuma Gagara ta shiga a Najeriya. Dan Allah ko ha sunan mai Amurka ya nuna da ma inda ta fara farkon da kullu zuwa ga abubuwan musulmin Najeriya da ma duniya baki da fatan an kula lafiya da fatan kuma ubadin da muke so ko na gode ta ha sunan mai Amurka na magana yi shi Muhammad Gagara da tsaron Gagara ta shiga a Najeriya.
Assalamu alaikum BOA, ne magana Anirab kana gaisuwa babban Orita Janar na kungiyar murya talaka na Najeriya. A yau ina ta al'ummar musulmin nan karamar sallah da fatan Ubangiji Allah ya ba mu ladan azumi mukai Allah ka sai mana hau. Ina kira ga ɗan uwana matasa da Allah a guji gangan su da karfi a wannan sallah da fatan kuma Allah ya ba mu shugabanni na gari wanda koyaushe za su kula da rayuwarmu. Da fatan Allah ya zauna da ƙasarmu Najeriya lafiya. Allah ya kawo ƙarshen garkuwa da mutane da ake da a Najeriya.
Assalamu alaikum wa Amurka, daga Alhaji ne ɗan uwa mai Allah na garin Jigo. Ina wa ɗan uwa na barka da shan ruwa, barka da sallah. Ubangiji Allah shi mai mai tamala, Ubangiji Allah kasa haka sai zama alheri ga musulmi. Allah albarka watan Ramadan ga da ya kare. Allah ka ba musulmi a duniya walwala da sa'ida. Ina gaisuwa da shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari. Allah kara maka hankuri da jajircewa da sanin abin da ya kamata na shugabancin kasa. Ubangiji Allah ya shirya maka gaba da kafar dama. Allah ka taimaki Najeriya da 'yan Najeriya. Allah ka taimaki Najeriya da 'yan Najeriya. Allah ka taimaka min sarkin manager. Allah taimaka min sarkin manager.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai tana ne ku da kuma wa al'umman na duniya barka da sallah. Da fatan kammala azumi wata Ramadan lafiya. Allah kuma kara mana Najeriya lafiya da jama'a lafiya. Isa tana ne kula ka yi kuma ba ni jana tarawa.
Assalamu alaikum. Ne ya ga na magana Malam Ibrahim Burazi sana udugo a nan karan kuma jama'a yarbai kuna jira muku kiran ku. Kuma yau dai talata mai yayi gani muna da azumi 31. Da ne dai zan fara mu gani mun ga wata yau talata gobe Laraba mu tare da sallah in kuma mun ga wata ba sai mu da sallah sai dan alamin Allah kai mu. Assalamu alaikum sashin Hassan Mare Amurka mai magana Alhaji Musa Amurka shi wa kabin Najeriya. ina kira ga manyan masu kudin jihar Kano da sarakuna masu kudin jihar Kano waɗanda sun kamallake miliyan a kawunsu musamman a takaice to in dai adalci gare ku kuna son a rage rantsabin talauci ko ina son ku duk wata dinara na miliyan na dinara dubu biyu a kawunsu duk wata a ce naira dubu biyu a kawunsu a tara matsalar kaya da sassa da wasu daki a wata duk da sassan masu aljihun da Assalamu alaikum biyoyi Hausa sunana Muhammad Sani babban ramin shugo local gannin Niger to Allah biyoyi ina muku fata alkhairi da shan ruwa lafiya da kuma irin ibadu zuwa a gabaki to Allah yana fata ku san min da sako na ga majalisar shugaban kasa da shugaban ministan shari'a da sauran manyan alƙalan Najeriya don Allah muna kira gare don Allah shari'an nan da mutanen Niger suke yi da dan da bayan Allah nan Abdullahi Garba mai suna don Allah ta yi su a kowane mai shari'a
madalla sai a ci gaba da aiko mana da sakonni insha Allah za mu rika kawo muku yanzu kuma lokaci ne da Daula Salim za ta gabatar da takaitattun labarai
Jiya Litinin ne kasar Mexico ta yi gargadi ga shugaban Amurka Donald Trump akan barazanar da shugaban yayi na laftawa kayan Mexico da suke shiga Amurka haraji inda take cewa wannan zai iya kawo illa ga kasashen biyu kuma zai kara ta'azzaro bakin haurin tsakiyar nahiyar kudancin Amurka kwararowa Amurka ta kasar Mexico hukumomi a kasar Kamaru sun kara tsaurara matakan tsaro a yankin Matatar man kasar biyo bayan wata fashewar bututun mai da ya faru a ƙarshen mako wanda ya sanadiyar rufe matatar hukumomi sun musanta cewa mayakan sa kai ne suka kai harin sun kuma ƙara da cewa ba za a samu ƙarancin mai ba a sanadiyar rashin aikin matatar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Anthony Guterres yayi allawade da harin da jami'an tsaron Sudan suka kai jiya Litinin domin tarwatsa masu zanga-zanga a birnin Khartoum inda suka kashe tare da jikkata mutane da yawa. Shugaban Amurka Donald Trump yana ziyara a Burtaniya inda ya gana da iyalan masarautar kasar sannan ya yi wata liyafa da su, haka kuma ya gana da Prime Minister Theresa May mai barin gado. Yayin da suka isa fadar masarautar Buckingham a jirgi mai saukar angulu, Sarauniya Elizabeth ta marabci shugaban da uwar gidansa Melania bayan wani bikin tarba da aka yi masa da ya hada da harbin bindiga.
Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu na wannan lokacin hantsi. Sai kuma an jima da al'asari za a ji wasu abokan aikin mu za su zo muku da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryen mu. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa da muryar Amurka. Musamman Daula Salim wacce ta taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya ya bada umarni Solomon Abu da injiniyanmu na wannan hantsin Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake ce muku barka da sallah a huta lafiya sai an jima mu haɗu assalamu alaikum